అలాగా జమాల నైజీరియా.
بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 17th day of Ramadan, the year 1437 after the Hijrah of our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, the day which corresponds to the 22nd of June 2016 AD. Allah in His verses, the chapter of the livestock, verse 137 after the Hijrah, Allah told us that the devil and the evil spirits together with the devil used to beautify for those who worship them, killing their own children so that they would destroy them and destroy and confuse them in their religion. Allah said the Prophet sallallahu alaihi wasallam should leave them and whatever they are concocting. If one subjects himself to worship any other than Allah, then the object he worships will come back and torment him, will come back and punish him, and will beautify for him doing bad things that will affect him, the worshipper. Here, the Satan beautifies for those who worship him to the extent of killing their own children on the excuse that they fear poverty. In the case of the female, the daughters they bury alive, they said they don't want any shame to be associated with the family, especially when they are captured in warfare at place. So they better kill them. This is how the shaitan beautifies for them the evil acts. A man will come and bury his own daughter alive, or they will make pledge to Allah that if anything good happens to them, they are going to select one of their children and slaughter. All these are the works of Satan. The devil never instructs you to do anything good, beneficial to yourself, talk less of any other person. So whoever worships Shaitan and the devil will end up injuring himself, destroying himself, and also destroying his religion. So people should desist from worshipping the devil. If you believe in God and depend on God and return to God and leave everything to God, then Allah has promised to take care of your life, to take care of your wealth. You don't need anybody. No human you need for protection. No human you need to bless you. It's Allah who blesses. So if you have this basic faith in your heart, Allah has freed you from the insinuation of the Satan. Satan can never have any means over you, can never deceive you, and can never beautify to you bad things. But if you succumb your heart to the devil, and you think devil has power to do and undo, then you are already worshipping the devil. The devil has no power whatsoever. He can only whisper to you, and you have you the power to resist him. And if you don't resist him and follow his insinuations and his falsehood against God, then you are already worshipping him, and he will definitely destroy you, and he will definitely confuse you in religion. This is what the verse emphatically told us. Then Allah also told us, among the things which they do is that they give themselves the power to allot or to give commands that this thing is permissible and this thing is not permissible. They have power to tell people what to eat, what not to eat, which type of animal we should eat and which type of animal we should not eat. Telling people that there are kind of animals which you should not touch and eat. In the Arabian times, the pagans, they used to tell them, you should not eat any camel in which is dedicated to the idols. They also say, this kind of camels should not be used to carry loads, and this kind of camels should not be slaughtered in the name of Allah, but should be slaughtered in any other name beside Allah. If we reflect in modern times, this all reflects sorcery, magic, and cultist societies, in which they don't want the name of Allah, God, to be mentioned in whatever they do. All this iftira, all this are lies against Allah, and Allah has promised that he will recompense them for what they do and what they concord against him. Today, the verse is talking about what they still continue to beautify of falsehood, saying that some animals should only be eaten by the male members of the society. That is during the pagan time. But it's forbidden for the women. Only men should eat this kind of animal. But perchance, if the animal died, becomes a carcass, they will allow their women to eat together with them, because it's no more precious, it's no more needed. So Allah said he is going to recompense them for what they describe, because Allah has a lot of wisdom and has knowledge. This verse shows us it is during the days of ignorance in which women are discriminated. They are discriminated in that they cannot eat this while men can eat it, the good. When Islam came to emancipate women, to equalize them with men, and Islam came to give women their role and men their role, without necessarily subjugating one over the other, except in the role in which Allah has given each sex. It is during the Jahiliyyah that women have no rights. Women are buried alive. Women are denied inheritance. Women have no right whatsoever. But when Islam came, Islam upsetted this kind of tradition and brought equality to men and women, and consider men and women just differences in sex, but apportion to each sex its own role to play in life. This is the religion of Islam. Also, Allah said that those who will kill their own children out of ignorance, without any knowledge, and those who will forbid for themselves what Allah has enriched them with out of the foodstuff, they are just creating or concocting lies on Allah, and they have gone astray, and they are never on the straight path. Whoever he kill his own child or children, and also forbid himself the good bounties of Allah, the fruits and the animals that are halal, will prohibit for himself such a person has gone astray, and he can never be on the straight path. So these are verses that are teaching Muslims to always stick to the teaching of Allah and not to create and innovate things that would deviate them from the true religion. And that whosoever follow and believe in this concoction and this lie that we are told against Allah, such a person is worshipping the Satan and the devil. So we ask Allah, we seek refuge with Allah against the Satan and devil and his insinuations. May Allah guide us to the right path.
Amen.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah ya Qawmu. Sha'bakwai ga watan Ramadan shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da ke 22 ga watan June shekara 2016 shekara ta miladiya. To kafin mu fara, akwai litafi na Malam Muhammad Murtada Abdullah wanda ya haɗa fatawawin malam da kuma ta'aliqatuhu da ra'ayoyinsu da ya yi tun daga Rabi'ul Alam al-Islami da kuma littafin Shiradul Azhan da kuma fatawawin da yake a nan masallaci, amma littafin larabci ne na ɗaliban ilimi. Ya buga juz'i na farko, majmu'u fatawa al-Sheikh Abi Bakar Mahmud Gumi, فتاواه وآراءه وتعليقاته جزء الأول, جمعه ورتبه فقير إلى الله محمد مقتدى عبد الله. وعندك يصل لتاكي في ذي أثر نسي نوان يلتاكي نوى نوى بقوي فالله يبارك يكون فيها. فلنكما أقول مثلا Police College Kaduna, wanda tun lokacin Sardauna suka gina shi wajen 1954, yana yoyo babban masallaci na Police College Kaduna. Akwai wani bawan Allah da yake son lada ya taimaka a gyara wannan masallaci. Gyara wurin ibada cikin irin wuraren nan yana da mahimmanci kwarai, domin su wayannan masu rike doka a hannunsu in sun samu wurin da ake musu wa'azi, to za ku ga canjin yadda suke al'amuransu a waje. Allah ya sauƙaƙe a samu wanda zai gyara wannan. Nan wata baiwar Allah daga unguwar Dosa ta kawo sadaka al-Qur'ani guda uku da atamfa guda biyar a ba marayu, tana buƙatar addu'a. To Allah biya mata duka bukatan ta na alheri. Da wata baiwa Allah daga unguwar Sarki ta kawo sadakar shadda a ba marayu, Allah ya saka musu da alheri dukan su gaba daya. To yanzu dai muna cikin ayoyin da Allah ke bayyana muna yanda shaitan da aljannu ke ruɗa mutane a lokacin jahiliya, wato Allah kafin a zo da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya suka kasance rayuwarsu. وقالوا ما في بطون هذه الانعام, اتكن ابوبون da suke fada jahilai ko abun da shedanno ke ruda su سي اكيبي وانس دبوبي الام المحرمه وهي الصوائب والبحائر سي اكيبي وانس دبوبي سو سا مسو سوناي سو تي الله يا حرام تاسو سي سو جينغينا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أكيد يونس دبوبي أكيد كيلو قرأ أتشي الله أني أزنج نزواج الله الصواعد سوني دبوبي أقوم من دعك سكي أنت أرهول يسو بدون قماكا والبحائر بحيرة إتوكم أن لا قمع وديك باء ba ta tsannonon ta ga ta da nono cike ba ta tsada domin na gumaka ne to amma mun san gumaka ba su shan nono so suwa suke shan nonon sadana masu kula da kayan Allah suke ci to wannan Allah ya ce wa ayyuk hadhihi al'am ko khalisatun yani halalun mahsus wayannan dabbobi za su ware wayan su raƙuma masu kyau lafiyayyu sai su ce wayannan خالصه وانك كبقوني لذكورنا نمزاجين ونن ومحرم على ازواجنا كما سو حرمتا اكن ماتنسو اي النساء وان يكن ميتة بالنصب كو وتذكير الفعل وان يكن ميتة وقرئ بالرفع وتعنيف الفعل وان تكن ميتة وتكلا ان suka kasance wayannan raqumma matattu wato suka mutu suka zama muce fa hum fihi shuraka to wannan mata za su iya tarayya da maza a ci a muce in ya fadi ya mutu muce maza mata su shigo amma in suna lafiyayyun su aka yanka to na maza ne kawai wannan jahiliya suke raba maza da mata suna tutawa matan da musulunci yazo shi me yayi ya daidaita maza da mata ba wani abu da za a ce namiji wai kai ka ci mace ka ci an daidaita ashe jahiliya ne su suke tamiz su suke raba maza da mata su askanta mata amma musulunci abin da yazo ya dauko mata ya ce ku da maza daidai kuke sai dai me ke ga aikin ki kai kuma ga aikin ka sannan kuma na saka wani shamaki tsakanin ku hijab bainahuma barzakhun la yarziyan ke ku ne biyu amma an sa musu ne shamaki mata ga aikin ku maza ga aikin ku amma dukkan ku bani adam dukkan ku makallafun duk abin da namiji zai ci shi mace za ta ci duk sallar da namiji zai sallah mace shi za ta yi ba bambanta ba sai da in khususiyya ta zo masalan haila da wasu abubuwa sai Allah ya mata sauki domin abin da ya kebe ta da ita to amma jahiliya fa in ya din raqon masu mutu fahim fi suraka sayajzihim wasfahum to Allah zai saka musu da wannan wato bayani da suke yi zalika bit tahlil wat tahrim ay jazaohu wasfahum shine abinda suke na tahlil wat tahrim sukan halat tad haramta abu wannan halaccin wannan da haramcin nan Allah zai saka musu ran tashin kiyama sai kun ga abun tsoro kenan haramta abu da halatta abu nawaye la Allah ne kada ka shiga wannan babi ko kadan ka haramta ko ka halatta sai dai abin da yake malume suke yi shine in haram ne muna jiran nasi daga Allah ko daga manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kaza haram ne sai an ce kaza wannan haram ne in babu Allah da manzon shi suka ce in ban ce muku haram ba ka ku ce me haram in mun yi shiru halal in mun shura halal halal ya fi yawa matan da Allah ya halatta maka ka aura a duniya biliyoyin mata amma wanda aka ce ka ka aura fa ɗan kaɗan ne abincin da za ka ci gashi nan barjak iri-iri wanda aka hana fa ɗan kaɗan domin rahama Allah ai haramun ɗin kaɗan yake bai da yawa to Allah na tashedi halattawa da haramtawa a hannun shi to kada mu zama irin yahudu an yi yahudu su duk lokacin da malami ya bayyana ya ce wannan haram ne wannan haram ne sai su ce masha Allah wannan zamani Allah ya fito mana da wani malami ya gane wani haram inda manyan musu Musa alayhi salam duk ba su sani ba kai wannan Allah ya ba shi ilimi yani ilimin ka gano haram shine ilimi in ka iya kwakwalo haram masha Allah in ba kuma ya mutu wani ya biyo ya ce ai wancan ma wannan abin da ya ce halal shi ma haram ne shi kai hada ala minhu wannan ya ci wancan in na uku ya zo ya ce ya kara musu wani haram wato su list din su na haram karuwa yake yi na bani Isra'il duk lokacin da malami ya zo ya kara wani haram sai ce kai hada ala minhu ya fi su ilimi domin su ilimi a wurin su ka kwakwalo menene haram don a takurar rayuwa to mu ba haka bane addinin musulunci mu haramun sai wanda Allah ya sa nafsin shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa nafsin za mu zo kuma mu gani ma tsakanin hannun Allah da hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma bambanci akwai bambanci domin Allah ya haramta abu ya saka layi ko Allah ya haramta abu yazo ya saka layi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yazo ya karin hani sai malamai su ce na Allah shine haram na manzo Allah shine kuma makaruhi zamu zo kai na manzo shine makaruhi na Allah shine mai haram domin nafsi yazo ya saka haddin da ba kari amma in nafsi bai sa haddin da ba kari cikin list na haram ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya kara nashi da nafazin haramci to za ta list ya karu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su ba mu iya sake kuma haramta wani abu domin kada mu fada cikin yanda shaitan yake zayyana ma mutane abubuwa Allah ya shigar da mu amin yace innahu hakimun fi sun'ihi Allah mai hikima ne a halittar shi alimun bi khalqihi da halittar shi wa li ajli hikmatihi ko wa ilmihi la yatruku jazaa'ahum alladhi huwa fi muqtadiyat alhikma wato Allah domin hikimar shi da ilimin shi wato bai barin saka musu domin abinda hikima ta bukata wato hikima tana bukata tunda Allah alimun halim hakim to lalle Allah zai fata musu akan wannan abin da suke na halattawa da haramtawa thumma aqaba ala tilka al-ahkam al-jahiliyyah allati tamassaku biha ba'da al-wahyi والحكم بمنعها فقال الله تعالى قد خسر الذين قتلوا
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء
hadda komai da komai a nace ma wato ayyuka ta ibada ko wato Allah ya dauko mata ya mai da su daidai misalan ta aiku ne Hausa ma ke wannan abu namiji sai je ci tsire a gidan shi a wurin mai tsire zai ci ya ci da kwai a waje in ya koma gida fa sai ba su da kuka da tuwo da miyan kuka sai wannan haram ne kai in tsire yana maka daɗi su bai musu daɗi to haka mushrikai suke yi raƙuma masu kyau a yanka a ce na maza ne amma in sun mutu suka ga mushe to mata kuma ku zo ku ci wato Allah ya yi da mu daidai duk abin da yake maka daɗi yana ma mace daɗi amma wurin ibada kowa Allah ya bashi iyakin ibadar da zai yi domin yanda ta dace da halin shi mace na haila an cika ta yi sallah kar ta yi azumi kaga an dauke mata sannan kuma jihad kai an ce ka je ka yi jihadi domin kai ne mai nemo abinci ita ce mai kuma a gida tana kula da yara tana dafa abinci ba an rina ta bane wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda in kuna tambaya da sunan Allah wal arham da kuma abinda ake cewa jahiliya kafin zuwa musulunci mace ba ta da haƙƙi ba ta da gado kuma abun kunya ce mace a wurin ka sai ta zama dole sai sa da an haifi da ya ce sai su burne ta domin me domin yaƙe-yaƙen da suke tsakaninsu suna tsoro kai hafiziya ta girma wurin yaƙi ya ɗauke ta ta zama baiwa wani saboda haka mace ta zama dai dukiya da kaya ba ta da wani ƙima da daraja a cikin abin da suke cewa gara ƙumma masu kyau maza kawai za su ci banda mata kuma a zo a jingina shi a ce wannan fa shine addini sai Allah ya zai ƙaryata su kuma Allah ya ce zai azabta su domin wannan hukuncin da suke yi su yi ma Allah ƙarya to musulunci da zo sai ya ɗauko mata ya mai da su daidai da namiji fastajaba lahum rabbuhum anni la ujibu 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd Allah ya daidaita namiji da mace duk wanda kai aiki na alheri za ta gani mace ko namiji to amma wurin aikin mata na da nasu aikin daban maza na da nasu aikin daban wannan shine adalci ka ba kowa aikin da zai iya kai yanzu da an kallafa maka sai ka haifi yaro ya kenan mutuwa amma ga ta Allah ya sa mata arham wa huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha'u arham duk mutanen da ka gani duniyar nan gaba daya da wannan rahim Allah ya yi su wata masna'a ta yin mutane bani adam Allah ya sa amana Allah ya sa a cikin me a cikin jikin mace amana ne wannan girmamawa ce Allah ya yarda za ta iya to abinda shaitanu suke yi kun ga na da sai su ce mata ba su da yanci ba su da gado ba su cin wannan kaza ba su cin jahilan da sai musulunci ya zo ya ce a'a suna da yanci kamar kowa za su ci abinda kuka ci za su yi duk abinda kuka yi sai dai me Allah ya sa shamaki tsakanin maza da mata domin matsalan fitina kuma wannan fitinan ma in ka duba kare mata ne ba wai fitasu ba domin ka bar mace da maza yanzu nan za su cuce ta duniyar nan gaba ɗaya kakaf duk mata lokacin da suka ce za su ta'aita su kaɗai cutarsu ake yi waɗansu mata guda shida 'yan faransa wai za su je mexico tourism yawon ganin buɗe ido mata shida su kaɗai suka shiga wani daji maza suka danne su suka yi rafin ɗinsu ta ka to wa ce su yi tafiya ba namiji su da suke ikirarin wai mace da namiji irin wannan equality ko daidaita ba ta fitra ba kamar yanzu hannun mutum ne kun ga yatsun shi nawa biyar tsawonsu daidai ne amma wurin shi mutumin ba daidai suke ba ko kana so a kira wata duk kana so kuma dukkan su ana ba su abinci da komai duk kana son su yanda suke amma wannan ya fi wannan tsawo to haka Allah ya yi tsakanin maza da mata daidai muke wurin Allah hisabin mu kowa da nashi ba wanda Allah bai so amma ne wurin aiki kowa da nashi wannan raba aikin nan yanzu kuma shaitan ya dawo kuma yana ruɗan mata yana cewa a'a a ce wai ki zauna gida ki kula da yaro kuma ko kina kitchen wannan an raina ki ne saboda haka ke ma ki fita ki je ki samu fita ki je ki samu saboda haka sai a gogoriyo tsakanin namiji da mace a wurin samowa to nan ne fitina take fitina take an cuci mace kuma an cuci zuriya da za ta yi Allah ya ba maza wani falala kan mata na nemawa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim lokacin da kashe wani kudin su samowa ba ku san wani abu ba malaman ulum sai su ce kiran namiji yanda Allah ya halitta shi namiji na farauta ne gudu ya kamo dabba ya kawo ta gida kiran mace na zama wuri daya ne fa domin ba yi ta kiran guje guje gudu na gudu can ba kuma yi ta kiran kiran rike yaro wannan kiban da mata suke yi kuma sai Allah ya zabi wani wurare ya sa kiban zaba Allah yayi sai kiban nan da ya sa mata kuma sai ya sama miji sha'awar wannan kiban amma ko san kiban nan menene so ne na abinci na yaro in ta bi yaro dan ka a zo rana dai a rasa abinci to ga abinci nan cikin su to kage inda Allah hikimar ga yaro da so din shi aje kai kuma kana ganin so kana jin dadi sai ka je farauta ka kara kamo me ka kara kamo kaya a abin nan wato ba yi ta fita ta yi farauta ba sam to ina za ta yi da wannan kiba ina za ta kamo abu wannan fa ba wanda ba musulmi ba suke faɗan wannan ga kiran mace ga kiran namiji saboda haka sai Allah ya ce dole kai namiji dole ka ciyar da mace dole ita kuma ta zauna ta kula da yaran nan sannan kuma kullun yanzu muna maganan rashin ɗabi'a rashin ɗa'an yara rashin ɓa'a na yara me ya kawo rashin ɗa'an yara kun san me yasa wallahi laifin mata sannan kuma laifin miji su biyu kuma Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama wato shi yaro kafin ya kai shekara shida alƙiblar shi ka'abar shi ita ce maman shi kafin ya kai shekara shida maman shi wurin take koyan yare da ɗabi'u misalin da ake ba mutane shi ne in an ɗauki ƙwan zabbi aka sa wa kaza ta ƙyanƙyashe ƴan zabbin nan daga fitowarsu suka ji kukan uwarsu kukan kaza sai su bi ta ko da akwai zabbi a wurin za su bi zabo wa za su bi kaza za su bi to don ƙarfin uwa a ɗa to tun yaro na ƙarami sai aka ɗauke uwar shi aka kawo mishi nami saboda haka zai ɗauki ɗabi'ar nami zai ɗauki ɗabi'ar ta shi yasa za a yi mamaki yaro ya girma ku ce mu bamu taɓa tarbiyyantar da yaron mu akan wani abu ba amma ka ji yaro kana ce yana shaye-shaye ka ji yaro na zage-zage yana da mugun ɗabi'a sannan kuma wani abu tausayi nami tana da tausayi ta ɗaya yaron ka take in baka nan saboda haka tun yana ƙarami za a koya mai ƙeta
Allah ka haka malam ga mai musulunta ne ne
to a wani kake ji me kake ji you speak Hausa English komai kana ji masha'allah to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ta imani ba mu ta da gaskiya sai Allah ko Muhammad manzon shi ne sunanka Ayyuba suna annabi ne ko kana so ka canja ya ishe ka ba Ayyub shi ne Job to yana taimako daga yawan wata musulmi kai mutum ina ne Adamawa State da Masha Allah barakallahu fiik sai yan kwamiti su ka je halaye shi to o tarbiyyar yaro su in yaro ya ɗauki ɗabi'a tun ƙaramin nan ya ɗauka muguwar ɗabi'a wurin nani ƙeta mugunta da kuma munafunci domin zai ga in mama shi ta dawo komai ana tafiya daidai in ba ta nan kuma abuwa juya duk yana kallo to sai yaro ya lalace sai kai mamaki ina yaro ka ya koyi muguwar ɗabi'a to mutanen nani da kuke canja musu fa nani nani da take tsiyar su don meme ita uwar wata na can office na neman kuɗi to me kike neman kuɗin dan me dan take dan yaya to ai kin ba yaron ki ana halaka shi kuma in yaron ka halin shi ya baci ya lalace ko kai miloniya ne wallahi ba ka iya dawo mishi da hali kuɗi bai sayan hali an je neman kuɗi Allah na ta yaro amma mace in ta iya rike yaro tarbiyyantar da yaro ba aikin da za ta yi a cikin duniyar nan mace kamar amanar da Allah ya dora mata shine in ta haifi yaro ta rike shi har sai ya zama mutum ta koya mishi komai ta koya mai hali kullum muke maganar maman Malik ibn Anas mace ce fa mace ce ta fitar da malamin nan da yake ya cika duniya da ilimi yana yaro ta mai wanka ta sa mai kaya ta dora mishi rawani je masallaci ka zauna wurin malami ta Rabi'a Rabi'atu ra wannan magana kaga abinda ta fitar muna mace yanzu wannan matan nan irin dulladar da aka samu tana da shi mace kun ga ta raya al'umma to amma da uwar Malik ita ma irin wannan ne masu neman kuɗi ita ma ta tafi talla ko ta tafi kwadago sai yaro ya tashi kawai ba ɗabi'a ba ladabi to kun ga mata shaiɗan na yanzu da aljannu yanzu kuma suna hura kunnen mata da sunan wai daidaita da maza kuma a na ƙarya fa sunan daidaita a na ƙarya su ce kuma wai ku zo abin da namiji ya yi ku yi me yasa ana dambe ba a haɗa mace da namiji heavyweight champion tunda daidai suke kuma ba ku san wani abu ba su kansu masu wannan magana in ka je turai ko airport sai ka ga an yi toilet an ce na mata an yi toilet an ce na mai su ma sun san ba su yadda namiji ƙafi ya je yana kashi ga mace a gefen shi ba duk ƙarya ce da yaudara da abubuwa shi yasa muke tsoro kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke makka ko ka suna madina yaki ya zo tsakanin farisa da rom Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna son mutanen Roma su ci nasara akan mutanen Farisa domin wayannan ahli kitab ne wayancan fa wayancan majus masu bauta rana ne to kullum musulmi yana zaɓa tsakanin abu biyu cikin duniyar nan kasar America ba irin ɓarnar da ba ta yi ba a duniya babu amma duk da haka kuma in ka haɗa ta da sauran mushrikai sai ka ga mu a wurin mu musulmi a kafin darare mu da muka zauna a ƙasar Larabawa muke gaya muku wani lokaci da ba ƙasar America abinda za a yi ma baƙo a cikin ƙasashen Larabawa na musgunawa da kuma cire haƙƙin shi da abubuwa da su ya fi haka amma suna so su yi sai suka hango bature sai su rage shin bature ya amfani ko bai ba yanci to yau a China wancan azumin wancan labara haka ake kama mutane a danne a sa su sun ci abinci cikin China akwai musulmi amma suna tsoro akwai wani Chinese ya zo mana gida nan masallacin gida masjid tauhid na ce zo ya yi bayani ya zo ya zauna muka zauna yana bayani kuma yana da larabci bayan ya ƙara bayani ya nuna mana wahalar da suke da a China bayan sun tafi sai ya bugo waya ya ce don Allah ya ga wani yana ɗaukar maganar da yake yi da kyamara don Allah biyu da za mu yi kada mu yadda a saka shi a intanet domin an sa intanet shi da fitowa daga China kuma har abada musulmi domin mushrikai ne za ka samu mutane wanda suka fi tsanani akan mumunai دون يهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون كريستا بيد أكيافي كون مسلمي أكم مشركي دبا يهودي كريستا to kasan tura wa na ingila da america da australia na sun ce su kristoci ne saboda ka saukin da musulmi ke samu a wurin yafi sauki kun ga muhammad ali da ya fito yace shi musulmi ne ya abun na ko da yake akwai kiyayya amma bata kai inda arasha ne muhammad ali ya fito tuni da an kashe mutu ko china suna da sauki abin da nake kai ku gare shi shine duk yanda America ta lalace a yanzu alamul islami mun fatan ta ruguje to cuta ne ga musulmi a yanzu cuta ne ga musulmi in America ta ruguje shi cuta ne ga musulmi shine nake bayani domin sun fi sauki akan soran kafiran sun fi sauki akan China sun fi sauki akan Russia sun fi sauki akan India ba ka ganin musulmi a India yanda suke ake kokona su ba su da haƙi musulmi a China an danne su ba su da haƙi Russia ma ba a magana Chechnya me suka yi bai me ba su da musulmi ba kisa iri iri sannan su turawan can su ne ma in matsala ya kai sai matsala can ne ake zuwa a yi hijira a gudu shi sa wala tajidanna aqrabahum mawadda aqrab ba wai suna so ba mafi kusa so ga mummunai sune allazina qalu inna nasara kuma ya isa ka ce inna nasara ko kuma nasara bane sai ka same su da wannan halaye na tausayi to yanzu duniyar nan yanda aka tsarin duniyar nan ba America a cikin ta to musiba ne da bala'i ga musulmi me yasa musiba ce domin wayancan in sun haɗe ku za su hana ku addinin ku su wayancan sun haɗe ku za su ce a kai addinin ka ba komai kai addinin ka misali dai ga Muhammad Ali ya mutu gashi kasar gaba ɗaya suna yabon shi kuma musulmi kuma ya sha lannatawa sunana Muhammad Ali me yasa ka canza sunan ka yace na musulunta to gashi America ta dauko hanya gadan za ta rushe me yi haka kuma musulmin da ke ciki da musulmin da ke waje ba su fahimci haka ba domin in sun dauki mulkin nan suka ba mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a duk mutanen da suka dauki al'amarin su suka ji ba mace to lan yuflihu ba za su nasara ba to sai Allah ya fito musu da wani ba abin da yake kuma sai kyaman musulmi da zagin musulmi da kuntatawa musulmi a cikin America dan takara ita kuma a'a ba kuntatawa musulmi ba kuntatawa musulmi ba kuma kuntatawa ƴan luwaɗi da sauransu duk kowa yana da ƴanci billahi in musulmi ya kamata su yi hankali su yi tunani wa ya kamata su zaɓa tsakanin wannan mai maƙiyin musulmi a America da kuma wannan mace da kuma ganin America kakul yani ba wai America mutum ɗaya biyu ba a'a ita ƙasar America da abin da ta tsaya a cikin duniya ina ijtihadin ka zai kai mu zaɓi wannan Trump ɗin ya hana musulmai shiga America amma ba musulman America ba fa musulman da ake tsammani ƴan ta'adda ko ba ƴan ta'adda cikin musulmai tun hadisi ya zo da shi akwai ko ku a zaɓi mace da za ta ruguje ƙasar gaba ɗaya abinmu da Rasha da China da India to masha Allah daro kun gane tambayar musulmi su yi hankali su yi hattara wannan shedan ne ke ruda mata ya ce musu ku zo ku yi aikin maza lalata al'umma ne to ga wani bawo Allah ya kawo zakka daga Alhaji Usman Sahabi sarkin Shano ya kawo zakka naira 2700 Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka mishi da alheri na kokon chabu Allah ya ce wai da ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bihi wa law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum al-amrun siyasa al-amrun wannan abubuwa kuna ganewa ba zahirin su bane Allah ya ce a mayar da shi zuwa masu tunani su fitar da hukunci ba kawai zahiri zaka gani ba ai bincike a fitar da hukunci ba lalle ne maslahar musulmi su zabi wannan mata ba domin zaben ta ruguza ne ruguza America ne sannan abin mamaki su wannan mai kin musulmin nan shi yake mu muna mun yarda da kristanci mun fi son al'adar krista su ne conservative su kuma wancan sun ce liberal kai abu kowa ya abin da za a yi ɗan luwaɗi ne ɗan menene yanzu ba lokacin a ba Obama ɗan democrat ba haka ba ɗan luwaɗi lafi yancin wai su yi aure shi auren nan da kuke gani doka ce ta Allah da kuma mifa wato yarjejeniya ce wanda Allah ya sa hannu a kai Allah wato ana maganar aure ana maganar Ubangiji ba addinin da in ana aure ba a sa maganar Ubangiji to me ya kawo maganar Ubangiji dan luwadi da dan luwadi wasu aure dama Aisha da Nuhu suke bauta ko to me ya kawo maganar Ubangiji ku je ku ta abokku mana amma sai kun ce ai aure malam me yani in kana yi da wani ba za ka yi da wani ba kuma wai haram ne gare ka ko me suke nufi shaitanci ne da kai a kawo da yalbisu alaihim dinahu bata addini to duk me sa mace bata aikin namiji ya kawo fasadi duniya duk me sa namiji ya bashi aikin mace ya kawo me fasadi cikin duniya shi sai abu ya zo mu duba kullum magani abinda shedanni suke shine ayoyin da ke koya mana su kawo hukuncin hukuncin da suka saba ma Allah kuma hukuncin da hukuncin da suka saba ma hankali domin yanzu shedan ya ruda mutum wanda burne diye shi ai kun ga ya saba ma hankali to haka suke yi to yanzu mata suka kama maganar yanci mace tana da yanci daidai da namiji amma kuma wurin aiki tana da aikin ta daban namiji na da aikin su daban namiji shi zai kawo abinci kai kuma mace kina gida ki kula da yara kula da yaran nan ba aiki da yafi shiga mace da daraja domin Allah ya yanka albarka ko ɗaya ne ya fi miki da dukiyar da zaki tara ta duniya amma ina yara duk sun lalace Allah ya shirya da mu to kada khasira Allah ya zo an karanta ko to nan kuma Allah sai zo da hukuncin hukuncin jahiliya ko abunda bima tamassaku biha ba'da alwahyi wal hukm bimanha kada khasira alladhina qatalu to lalle wa'anda suka kasace aulad suka kashe auladuhum ya'ansu bil wadi wan nahri ko da bulnewa da rai ko ko da soke su safahan wato jahlan suna masu wa jahilci ko wawanci bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba wa harramu ma razaqahum Allah kuma suka haramta abinda Allah ya azurta su da shi mimma zikira min aqtamil an'amil muharrama wato suka haramta ma kansu abinda Allah ya halatta musu daga abinda aka ambata na wato bangarorin wayannan dabbobi al muharrama bi anwa'i tahrim wayanda suka haramta da nau'i irin na haramtar da suka yi iftira'an ala Allah suna masu kirkiro ƙarya kan Allah qaddallu to masu yin wannan abun me labarin su qaddallu sun bace ala tariqil mustahil wato sun karkace daga hanya mai daidaiciya wa ma kanu muhtadin ko sun kasance masu shiga ba ai ila alhaqi ba'da dalalihi ta'kid lima qablahu wato sun karkace dai daga hanya duk wanda ya kashe dan shi ba dan wawanci ba tare da ilimi ba kuma ya haramta ma kan shi abun da ya halatta mishi qaddallu wa ma kanu muhtadin wala sun bace kun ga ka haramta ma abinda Allah ya sa maka halal shi ma sakarci ne da wawanci abu ne halal kuma ka zo ka haramta ma kanka ka kayyade kanka kuma ka jingina shi zuwa ga Allah to wannan ba wawanci kamar shi yasa muke kiran masu wa'azi dan Allah kuma kaman dan fodiyo a cikin littafin shi a wannan Abdullah ibn Fodiyo Diya'ul Hukam Diya'ul Hukam yana maganan cewa in abu ne haramun mukhtalafun fihi haram mukhtalafun fihi to kai mai wa'azi kada ka tsananta a cikin shi yace to balle ma ne kasance maka ruhi balle ya kasance maka yace kuma kana so ka dauki mutane ala martaba daya kai ka wahala ka wahar da su dan mutane ba yadda za a yi su zama akan martaba daya saboda haka mai wa'azi in ka kango haramun mukhtalafun fihi kai sassaki kada ka tsananta to yace balle ma kuma wanda yake abu makaruhi kun ga irin wayannan malamai suna bambanci da sauran malamai kun san me yasa domin mulki malamin da yake alƙali yana bambanci da malamin da ba alƙali ba domin shi alƙali kadaya da suke zuwa mishi halin mutane da yake gani yana ƙara mishi wani ilimi malamin da kawai karatu yake yi akan buzu bai sani ba malamin da yake kuma suna fadan mulki suna ganin abubuwan da wayansu malaman ba sa gani irin su Abdullahi bin Fodiyo domin su yi mulki yasa fatawarsu take daban da ta saura a ƙasar nan malin ya bambanta da mafi yawan wayannan malamai kun san me yasa wannan aikin da yi na alƙalanci grand kadi saboda haka rubiyar shi ba daidai take ba da wayannan malaman hangen nesa shi da tuɗanya da abubuwa na a kashe saddauna su nawa su tara su kai mishi sallah kowa ya gudu bayan an fito ana wa'azi ana abubuwa ana gyara ƙasa sai rana ɗaya kawai aka wayi gari ba kowa ya ɓace menene matsalar matsalar ba wai bamu da shugaba ba ne matsalar ba bamu da niyyar aiki ba ne matsalar bamu da dakaru a cikin me a cikin soja so yau in malai zo na ne ya ce muku ku shiga soja yana yi ne kawai haka da abin nan din kanshi ya ga sun ga abin da suka gani ya ce shi ne zaman lafiyanku shi ne kuma addininku to yanzu sai wasu yara su fito wasu a'a duka ma constitution Nigeria menene kafirci ne menene ta butu su zo kawo da kicicin ƙasa fatawar da ya muku ba ya yi ta ba ne ya yi ta kuma alƙali ne ya ce ku shiga ku yi aikin banki ku shiga duk maganan bankin nan da ake ina wannan mai littafin nan a gaban malaman duniya suke yi ba wai a gaban ɗalibai ba malaman duniya sun hango ɓarnar da za a yi wa musulmi da wannan fatawa in kun san kuɗin da Saudi Arabia ta yi hasara da wannan fatawa ta maganar bankuna ya zo nan ya ce ku shiga don maslahar ku kuma ku san shi bai da banki bai da shi amma maslaha al'umma bai yiwa ku sake wannan aiki ku bar ma wa'ensu domin ka ɗauka banki wannan ne wato me ake kiran wannan abin nan bututu ko fine don da ake barruwa da shi tiyo ka ɗaukar tiyo ne ga ruwa can a tanki sama an tara ga tiyo kuma kowa na da gona ba gonaki nan me riƙe da wannan tiyo shine banki kuɗin nan shine kuɗin ruwan da ke fita shine ne shine kuɗin to in ba naku bane ba zai kai gonar ku ba sai zai ta sa gonar wa'ansu kai gonarka ta bushe ba ruwa mai rike da tiyo an ce kuma ku je ku rike tiyo din in an ja can kuma ku jawo a sama naku ruwa a je can a sama sai kuma shuka ku ta me ta girma sai wani zai ce a'a wannan ruwan da yake fitowa ruwan najasa ne ruwan haram ne to ba ga ya mishi ma irin wannan ruwan najasa wanda yake da ya fi mata taki ba ya fi taki ai da gangan aka saka najasan to duk abin da yayi maslahar al'umma ne malami ne faqihi ne yana istinba'i la'alimahu allazina yastanbitunahu minhu ba dan kai shi ba dan al'umma sai za yara kananan yara su fito nan can can dan dai sun samu minbari sun kariya Allah suna ta wannan haram wannan haram wannan haram wannan haram su ruda al'umma kakaf sannan bayan kare ce maka haram ba kuma abin da zaka yi shikenan sai ka zauna ga haram can kai kuma ga ka ba abin da zaka yi sai zaka ta ku shiga sojan nan ku shiga yan sanda ku shiga duk aikin da ake yi ku shiga har ma sai diban kashi a salga ku shiga domin in ba ku za ku ci al'umma musulmi ku shiga aikin asibiti ku ba yara su nurse ku yi likita duka to haka ne al'umma za ta taimaka wa juna ku shiga siyasa kun san dai maganar siyasa yadda aka yi tai da malam shi ba ɗan siyasa ba ne ko local government bai nema ba kansula amma me yake ce muku game da siyasar nan kada ku batta domin siyasa in baka juya ta ba ita za ta me ita za ta juya ta Allah ji kanshi
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
الحمد لله
Thank you. Amen.